Nashi fadhu minka ya Arif Sawi.
Rara na dawata zuma hada.